kowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda mahalarta zauren ke tambayoyi akan yadda mutanen zangonni shida dake Ghana za su iya samun shaidar zama ɗan ƙasa. A yau za mu tashi ne inda mai shiga tsakanin gwamnatin ƙasar Ghana da mazauna zangonni Abdullahi Banda zai ci gaba da amsa tambayoyi. Honorable Abdullah gare ka.
Wayanga masala koko wayanga masaloli mu ita kuskantan su amma a wuri na mu dinga samu hankuri. In ka je passport office kannan ka gaya mene ba yan passport officers kawai ke wurin ba, akwai yan migration officers su kuma suna wurin, shine akwai yan sanda su kuma suna wurin, akwai yan national security su kuma suna wurin, shine akwai ma'aikatan passport office su kuma suna wurin. Don shi wanda suke saran yin tambayoyin nan su yan immigration officers ne. Don suna wanga tambayoyi don su san kamar watakila takaddun da kake da shi koko ansansu da kake bayarwa danganin tambayoyin da yake yin nan ansansun kannan me kake yake. Don shi misali an ka tambaye ka ina ka fito, ni ka tambaye ni na ga maka kamar ni a bafo na fito, an ka tambaye ka ina ka fito ni an kara na fito, an ka tambaye ka ina na fito oh na fito Nigeria ne, wannan dai sun samu wani dare-dare a cikin maganan ka. Don shi kan da na fada zaman citizenship bai dogara akan kabila ba koko bai dogara wani irin lugga mai shin nan ke gayawa ba, citizenship ya dogara akan doka ne, shine batun hulanawa kuma batun enlistment din nan shine matsalan da ka gabatar kamar ana saran damu wayansu fulana wannan kuma is unfortunate, wannan da akwai hanyar dokar da za a yi abi wayannan mutanen nan a deal da su according to what the law is saying. Ina samani shi yutun fulana wannan yana saran kira ne, yana saran yi mini jawabi danganin matsalan da time shi no yake gani haduwa ne ba mu samu hanya mun hadu ba, amma na taba gaya mai mun taba fira kamar kowane lokacin da zai samu a office na yazo mu zauna mu tattauna mu san hanyar da zamu bi da shi. Muna maganan ga mu duka mun san asalin tsohon mataimakin shugaban kasa Aliyu Mahama, asalin shi a Hausa ne, asalin shi kan da muka sani a Hausa ne, amma wani lokacin da ya wuce shi shine mataimakin shugaban kasa. Mu kuma sani kamar second lady mu Aiba Fulla ce, koya yau ita ne second lady na the whole of this country. Don shi abinda zan gaya a takeice ne magana da kuka kawo mini magana ne yake da damuwa amma akwai mafita. Don shi a office na mun yi niyya mun je mun gan director of passport, mun kuma je mun gan manya boss na NCC mu da ita mun zauna mun yi magana, mun yi niyya mu je mun gan boss immigration service. Don da muka je wurin boss passport office wanga shawara yayi da ni, don muka gan yan immigration service, muka gan yan national security, muka kuma gan yan BNI Bureau of National Investigation. Don wayanga mutanen nan su ko lokaci duka su suke wurin su suna just tattaunawa su san hanyar da za a bi in wani yazo a bashi passport koko a renew passport din shi a bashi. Don shi wayanga mutane duka mun je mu gan su mu zauna mu yi zama da su mu san hanyar da ya kamata mu bi wayanga ababai duka yaftawar. Abinda ni a wuri na ya kamata mu yi sosai shine public education. Mu da NCC da passport office mun zana wani proposal amma mun je mu ba director of passport the ministry for foreign affairs don mu zauna mu san irin public education da ya kamata mu gabatar don mutane su fahimci wane ne dan Ghana wane ne ba dan Ghana ba. Abinda nake son roka koko roki brother na ya tun abin ga maganan shi, akwai wanda suke zuwa nan sunan bayan Ghana bane, misali watakila bawangare from Ivory Coast koko Burkina shi yazo nan to ya san kaman akwai wangarawa nan shi ya bi kan wani ba wangare kaman o lidi na nje nemi passport, wannan abu kuma yana saran kawo damuwa. Amma masala masalan mu asalin shi guda kuma ne an ka dauki kamar ba'arne an san kamar arna dai ba su da iri koyina kamar ka dauki bawangare ko ku Hausa ko ku Musi wangarawa akwai wurin su Burkina Musi akwai wurin su Ibin Burkina shine ya sunan shi ba Moshe akwai wurin su kuma Burkina amma an ka dauki Batone sunan ba irin su ko ina don shin me shin nan yaje wurin an ka tambaye kewo ina ka fito in yace kamar ni kuma shi na fito koko a Santin region na fito ba su samun masala da shi kamar in kace kamar ni ba Moshe ne kuma shi na fito wurin nan ne masalan yake amma wayanda suke wannan wata kila a wurina ba su fahimci abinda doka on citizenship nan ke gayawa ba shi yasa nace kamar akwai mafitan nan one ya kamata samu public education manyan da ke jagoranci hukumai da suke dubawa don waje samu passport na misali passport office da immigration da national security ministry da sauransu muka meet muka samu hadin kai da su ina samani wanga problem mun samu mafita akai amma abin da zan gaya a karshe ne bai kamata ka dubi kanka kai ba dan gane bane ko ku wani dan gane ne fiye da kai no kai dan gane ne don kan da na fada a cikin citizenship act nan wane ne dan gana akwai bayani a cikin wannan citizenship act nan don shi kan da lawyer ya fada in kana son a copy kai ka je kan net ga guda yana tare da ni kan net ma na je shi na download gashi wuri na kowane takardar da kake son duka in ka je kan net ka samu in kesin kotu ma ne in ka je kan net ka samu don shi zan plead with kowa da ke nan musamman sarakunanmu da limaminmu mu dinga samu copies of wanga takarda citizenship act nan in muka karanta ba mu fahimta ma mu bari wayansu su karanta su yi muna bayani muna da lawyoyi da yawa a cikin zango muna da wanda suka yi da ilimi suka je school suka karanta su samu fahimta she su yi muna bayani mu san abin da ke tafiya ko ku abin da ke cikin wanga doka da constitution mu na 1992 magana na takeice dai shikenan zan zauna ina akwai wani questions da za tambaye ni na shiri na amsa wayannan questions ne
dai two refreshers ya da institutions da kaje kamar immigration passport office amma na ga kai silent on Ghana card hisa na oni address domin an uwan mu wayansu an musu card daga baya kuma kaman su je kuma su gamu da abin ga immigration officer shi su karbi katin su hannun su da kuma wani kuma kaman kan da na gwada shi kuma an haife shi Accra he have to from a big family in Accra amma he stayed outside there is oje Ghana card and refusing well maybe be here express kan shi sai ba amma na ga kuma matsala ne wurin wajen Ghana card domin wayansu an issue musu daga ba kuma shi a collect back
shi kuma yana da dokan shi na majalisa in ka je neman Ghana card akwai wani tambayoyin da za su yi ma wani irin takarda ne kake da shi kaman birth cert ya kara koya passport aha passport ezo voucher ha don shi in passport ne in baka da passport kuma in ka samu mutane biyu su zo su saya kaman lalle sun san ka kai dan gane ne ga wurin da anka haife ka ga sunan naki parents in ka don shi in an ka samu wannan information ya kamata Ghana card nan a baka amma bayan wanga information duka in baka samu Ghana card nan ba akwai process da kamata ka bi akwai complaint na koko petition da za ka yi in kai abin ga petition nan ya je gaban manya sannan su zauna su duba maganan nan in lalle ne ya kamata a baka Ghana card nan an baka Ghana card don in ka duba tarihin courtun mu zai karfi court ta ce kaman wan ba dan Ghana bane da wanka ce kaman ke ba dan Ghana bane yana da implications jewa yana da security implications jewa ke ba dan Ghana bane ina ne ka san ka ina ka fito ina za je da kai watakila ma in misali asalin kama Burkina ne yau mahaifiyanka nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su Burkina ma baka san wurin ba ina ne za a je da kai a cikin Burkina shi ka zama stateless. Don shi court mu, they are very reluctant and hesitant in saying kaman kai ba dangane bane. Don shi ka duba cikin tarihi mu case ne yaje court duka na batun citizenship. 1 out of 10 suke saran succeed. Dewansu ana declare su yan Ghana ne. Don court ba ta son ta gaya kaman kai ba dangane bane in order to declare you stateless. Don shi batun Ghana card nan kuma mu duba cikin dokan nan akwai process nan duka a cikin dokan nan ina akwai matsala ne akwai hanyar da dokan nan zai nuna ma shi ka bi kan wannan process nan ce matsalan da kake da shi shi ka samu mafita kan wannan matsala
honorable mun ji bayanin ka batun passport da Ghana card nan ka ce ka encourage mu dukan nan mu samu citizen act nan masala babban masala da muke da shi ne da ka kai wurin ba a baka dama ma ka bayyana ma kanka ne wannan masala ne domin me wa'ansun mu dai mun yi mu explain ma kan mun da zama za mu yi mu explain kan duk da an ce maka kai ba dan Ghana ba su ma sauraron ka kuma that is the one point about passport shi Ghana card nan mun sa akwai process in me she deny akwai challenge form da ya kamata kai an ce maka su ba they are not even prepared for you because you are from the Zongo community or kokuwa kai dan fulani kanto dan fulani ne this is what we are in there ana ba mu bayani da mani mu go through processing na da wata kila ba mu zuwa nan ma muna challenge wannan issue
sama muna bukatan waye hankulan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske shi sa wanga magana zuwa ga kawunan mu ne mu shugabannin Zango bayan haka wurin cewa kaman wane ne din kasa lawyer ya bada bayani wai ɗaya daga cikin iyayen mi shi ya kamata mi shi ya zama dan yar kasa ko dan kasa to akwai fahimtar da akwai shi idan an aka ce haka ina gani kaman a akwai wani kabila ne da ya kamata wannan kabila ya kasance babanka ne ko kakanka ko ummanka to amma cikin wannan acting da shi ya bada bayani idan in kana wanga kasa ko wanda ke wanga kasa aka samu yancin kai dan kasa ne to wannan wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kwarai da gaske sa'annan dan wasar zauna ya magana cewa kaman waka ga kira sunan ka wani bakasi ne ko wani bakano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hoton babana sune the first batch in Ghana police force he was part of the gold coast constabulary he was part of the Kenya da suka je bema amma sunan da ake kiran shi ne bawo hausa shi yasa suna bai da alaka da kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane don muna da wayansu suna kabila ne there's no way zaka ka guje kanka tare da wannan misali family ne mu na shine Diko original cikin Ghana ba Diko amma ni dan Ghana ne so idan ka kira ni Diko bai nuna cewa kaman ni ba dan Ghana bane amma suna manan magana na suna bai da alaka direct da cewa kaman kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane thank you so much
assalamu alaikum Naji honorable ka ce ka samu meeting da director of passport cewa in yazo in aka zo aka samu wani masala aka kai gare shi zai yi study masalan nan ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi okay this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport ya ke wurin printing room suka ce kuma wanga bai kamata ganiyan ba aka dawo da shi back aka rufe wannan case to immigration wannan ya za yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana Muhammad Amadu na is AMADOU cha ce no ba mu ne mu samu ka wannan suna saboda is a french spelling I think in an duba kira na ko kuma kana nake an san kaman original din na tushi na wani wuri ne maybe babana da yazo nan ya keep sunan shi with that spellings sai sa muruka generation na mun doki wannan spellings na all along sai sa bam ya musake ka gane ko kuma I think kaman sunan ka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin Chinese haka zaka fi shirin ga yaje pass urin ta da fa sai sunan shi Chingon Lee an ce kaman ba sunan gare bane ka gane ko honorable aduwa mun aure ko
da waɗannan tambayoyi na Muhammad Ahmadu za mu dasa aya a yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na a Ghana Ridwan Abbas da Hawwa Abdulkarim da suka jagoranci shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya